the way it Zuciya ba ta bara karki sani jaudara idan nazo babu jira ni da ke ba ta bara ban guri dan Allah ban guri na bige da
rawa lalalu ayyar ni muta karawa wasu gine masoya wasu gine mu bige da rawa
sabu zanti kankana mai a riga na ce in yore in yan kare in yan yore in yan yare in yan yore
sabu zanti kankana mai a riga mu ce in yan yore in yan
Bagiro akwai ranar barna wake zai bambaro yana faman tauna ranar huda da kwaskwaro zai cika gona yana alkunya ya aro kayan gona durkuso cika litin naka yana shirin inyan yore inyan yore inyan yore inyan yore inyan yore
sabu santa kankala mai a riga mu ci inyan yore inyan yore inyan yore inyan yore inyan yore
sabu so uza alka ita babu di mahuta mira wardan da gwas
buso buso busa alagaita babu di mahuta mira wardan da gwas
hinde 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 aye gere su kunde mi ban san da kunde ana ile kwasan munde ba wani hinde hinde lale lale nirawa nirawa ni dije ne eli mira wardan da gwas
buso buso busa alagaita
da siri da kulle ruwan fada mu'amala ale alolo ni ma bagar kada ma jasku a dandale
sari ruwan dande be sari na baye masi da siri da kulle ruwan fada mu'amala ale alolo ni ma faran kada ma jasku a dandale
na kira ki juyo sai ba da bayo karatun so mu koyo wannan ce na wayo yo ci gannu waygo ci gannu iyo alolo ni da kirwa dande be aina ni Kauna iye
Sari rama dambe, sari labaye Masira shiri da kulle Kuwa fada wa malale alolo Ni ma faran kata wa ajas kuwa alindale
Kakai, yawa
Izeleni
Oyo mama
Izeleni
Mamar, mamar
Izeleni
Mamar, mamar
Izeleni
Mamar, mamar
Izeleni
Kai, oyo alala
Izeleni Sana bamba